sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 18 ga watan Yuli. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyara kasar Kamaru daga ranar Litini 25 zuwa 26, wato Talata kenan na wannan watan. Wasu 'yan kasar ma har sun ce sun san dalili.
Kada ta yi asaran wato waɗanda ta rena, musamman kamar kasar Kamaru, domin a Afirka ta tsakiya babu kasa kamar Kamaru a yawan mutane, a yawan arzikin tattalin kasa, a yawan abubuwa da yawa.
To, ko me yasa gwamnatin jihar Kano ta takaita zirga-zirgar baburan a daidaita sahu daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare, har ma ake ta cece kuce a kai?
Gwamnati ta yi la'akari da irin wato abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro da ko inda suke makautaka da mu.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan biki da kuma cece kucen da ya biyo bayan naɗa Ado Alero sarkin Fulani a tsafe jihar Zamfara, Najeriya. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni. To, amma kafin nan ga Binta da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Binta Sulemani Yaro. Kasar Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. Kwayoyin cutar Marburg masu saurin yaduwa da ke shafar sassan jikin bil'adama na dangin kwayoyin cutar Ebola. Alamomin cutar sun hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta tabbatar da sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane biyu marasa alaka a yankin Ashanti da ke kudancin Ghana, waɗanda tuni suka mutu. Hukumar WHO ta ce tana sa ido kan mutane fiye da 90 da suka yi mu'amala da mutanen biyu. Wannan shine karo na biyu da cutar Marburg ta bayyana a yammacin Afirka. A karon farko, cutar ta fara bulla kasar Gini a watan Satumba shekarar da ta gabata. Haka kuma cutar Marburg ta bayyana a Angola, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kenya, Afirka ta Kudu da Uganda. A yanzu dai babu rigakafi ko maganin cutar, amma WHO ta ce kulawa mai kyau kamar ba majiyacu ruwa sosai ko ƙarin ruwa ta jijiya da kuma magance takamaiman wasu daga cikin alamomin cutar za su taimaka wajen inganta damar rayuwar majiyaci. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Nijar, ministan ilimi mai zurfi na kasar ya bayyana matakan da hukumomin kasar suka dauka a bana domin gudanar jarabawar shiga jami'a cikin tsanaki, yayin da ɗaliban ajin kammala sakandare 86,130 ne suka soma wannan jarabawa da safiyar yau Litinin. Hukumar ilimi da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Hausiya sun ce duk wanda aka kama yana satar jarabawa ya kuka da kansa. Daga birnin Kwanni, wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan ilimi mai zurfi ne na jamhuriyar Niger, PhD Mahmudu Jebo, ya kaddamar da soma jarrabawar neman shiga jami'o'in jamhuriyar ta Niger na wannan shekara, inda ɗalibai 86,930 ne, wanda daga cikinsu akwai mata 33,950 ke shiga wannan jarrabawar ta wannan shekarar ta bana. A jajibirin soma wannan jarrabawar, ministan ilimi mai zurfi ya yi wa 'yan ƙasar ta jamhuriyar Niger jawabi a kawoshin labarai na kasar, inda ya ce
ces candidats sont répartis dans 202 centres cette année. Nouvelle localité abrite pour la première fois de leur histoire.
A wannan shekara jarabawa za ta wakana a wurare 202. Hasalima, mun kirkiro sabbin wuraren jarabawar Bakaloriya da suka hada da bankatsari a jihar Borno, sai Ingal a jihar Agadez, da Tamaske a jihar Tawa, da Jaratawa a jihar Maradi, sai Ayaru da Namaro a jihar Tilabere, da Dungas da Termini a jihar Zandar. Kuma hukumomin wannan kasar sun dauki dukkan matakan da suka dace domin a gudanar da wannan jarabawa. Haka ma dukkan masu jagoranci wannan jarabawar suna wuraren domin abin ya wakana kamar yadda aka tsara.
Le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la session.
A yau da safe na tuntubi waɗansu ɗalibai jin kaɗan bayan kammala jarabawar su ta farko domin jin ya suka ji jinjinawar da aka yi musu a lokacin su mashiga wannan jarabawar.
Sunana Muhammadu Mustafa Abdulmun ɗan inna. To gaskiya ina jin daɗi sosai saboda abuna wanda mun ka jima muna jira mun kai hota tara muna ta karatu to yanzu gashi dai an fara muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu ikon kammala duk wanda aka bukata ya ba mu nasara baki daya.
Nafisa da Maruna. Alhamdulillah an gode mallakar
fatan samu emce. Ina Muhammad Ahmed Hamza DSJIN. Alhamdulillah dai yau gahi muna warkon fara. Allah gura muna mun fara lafiya kuma Allah sa mu kare lafiya.
A cewar ministan ilimin mai zurfi na jamhuriyar Niger PhD Mahmudu Jibo ko a bana hukumomin na Niger da haɗin gwiwar hukumar Halsiya mai yaki da cin hanci da rashawa ba za su yarda a yi satar jarabawa ba. Kun san cewa yaki da satar jarabawa ya zama wani ligizami ga kowanne kuma ta la'akari da hakan da ma mu'amala da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa Halsiya da hukumomin tsaro. To za mu nuna rashin sani da sabo ga dukkan mutum ko gungun jama'ar da za a kama da hannu a satar jarabawa. Game da yakin satar jarabawar Malam Gado Muhammad shugaban ma'aikatar bunƙasa boko na sakandare na birnin Gondi ya yi mini wannan furcin.
Zancen furo da dai kun san shekara do gwamnati yana nashi kokari ina ganin tun na shekara hudu sun ka wuce duk examen da za a yi ko concours akwai Halsiya da ke zauwa don ku yanzu da mun ka buɗe an buɗe envelope ma akwai sako da Halsiya ta bado cikin kowane jiri karanta ma kandida saboda su san zaman da suke.
Jarabawar dai ta yau da safe ta soma a cikin hadarin gaske a waɗansu yankunan ƙasar kasancewa ana ci gaba da shatataruwa yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton a kuma gaida Binta Yaro da ta karanto wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu kasar Kamaru da farko inda shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyara daga ranar Litini 25 zuwa Talata 26 ga wannan watan. Muhammad Ladan gare ka.
Wannan ita ce ziyarar Emmanuel Macron ta farko a nahiyar Afirka tun bayan da aka sake zabansa a matsayin shugaban kasar Faransa a watan Afrilu da ya gabata. Yayin da ake jiran samun cikakken bayani akan wannan ziyarar, muryar Amurka ta miƙa abun magana ga wasu 'yan ƙasar Kamaru don jin mai suke tsammani daga wannan ziyarar ta shugaban ƙasar Faransa. Abdullahi Sa'adu ɗan jarida ne kuma masanin harkar ƙasa da ƙasa. Ga abun da yake.
Eh to abin da zaka gane shine wato a duk shugabannin kasar Faransa wannan ya zama musu dole ne wato tarihi ne yake maimaita kansa. Ba yadda zai kira na a matsayin ga shugaban kasar Faransa baka ziyarci kasar Kamaru ba. Dukkanin su sun ziyarci kasar Kamaru daga kan De Gaulle daga kan Jacques Chirac daga kan Mitterrand daga kan Valéry Giscard d'Estaing illa kawai Nicolas Sarkozy ne kawai wanda ainihin bai ziyarci Kamaru ba. Amma wanda mai gurbin Sarkozy Hollande shi ma ya zo sannan yanzu Macron ai ba abin mamaki bane kasancewar Kamaru a Afrika ta tsakiya ita ce uwa uba saboda haka ba da za a yi a ce wai kai baka ainihin wato taka kasa kafarka a wannan kasar Kamarun din ba kuma ku gane cewa Kamaru ita ce uwa uba a cikin waɗanda suke amfani da harshen Faransanci wato kenan dole ne duk wani abin da za a yi ko da yake an san cewa akwai sabanin ra'ayi to ka harkan siyasa tsakanin wato shugaban Kamaru ko kuma mu ce Kamaru da kasar Faransa wannan abin ba a yau bane ta shima kwarai da gaske don ba abin mamaki bane.
Ahmad Jibo kuma manazarcin siyasa ne ga tasa fahimtar.
Yau akwai abin da ake kira geopolitics a duniya. Faransa na ganin cewa kada ta yi perdre da kada ta yi asaran wato waɗanda tarena musamman kaman kasar Kamaru domin a Afrika ta tsakiya babu ƙasa kamar Kamaru a yawan mutane a yawan arzikin tattalin ƙasa a yawan abubuwa da yawa Kamaru ita ne wato babban ƙasa a Central Africa da kuma sanin kowa ne a watan April watan April kenan da ya wuce Kamaru sun sake sayin wata jejeniya na taimakon makaman yaki da kasar Rasha a lokacin da kuma ana cikin tsaka yakin Ukraine, a lokacin da Turawa yamma na so su tunkuɗe Rasha, su danne Rasha, sai suka ga kuma ga babban kasan da suke takama da ita a Africa Central, a Central Africa, ta yi sayin jejeniyan taimakon makaman yaƙi.
Ce kuma Musa Usaini a matsayinsa na shugaban farar hula ya miƙa fatarsa ga shugaban Faransa kamar haka.
Sai dai abin da ake fata, abin so shine wato ya zamana cewa daga cikin sabgogi ko kuma ce mawdu'an da za a yi magana, a yi magana na tsaro, sa'annar kuma kowa a san matsayin shi. Ka san cewa akwai wata rawa wanda take Faransa take so ta yi tun da lokacin nan da shugaban kasar Kamaru ya daddada alaƙayyarsa da kasar Rasha. Wato kasashe da yawa sun samu wato dan wato matsala wajen fahimtan ababe musamman abubuwa kamar kasar Rasha da ake nasifa da ita, ake fada da ita. Abu ɗaya ne kawai nake so in sanar da kai Malam Bashir Ladan, shine mun fi so kasar Faransa ta tsaya a matsayinta, ta yadda da yanda kasar Kamaru take tafiya cikin jaddada wato taimako da take yi ma al'umma na kasar Kamaru, domin ganin cewa an samar ma Kamaru tsaro-tsaro kuma ingantacce.
Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad, yanzu kuma bari mu ketara Najeriya, inda gwamnatin jihar Kano ta arewacin kasar ta takaita zirga-zirgar babura masu kafa uku na adaidaita sahu daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare, wanda don haka ma aka shiga wato masu baburan da matafiya suke ta korafi. Daga kanan ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton.
Cikin wata sanarwar gwamnati da kwamishinan labaru Muhammad Garba ya sanya wa hannu, ta ce daga yanzu gwamnatin ta haramta zirga-zirgar babura na adaidaita sahu masu kafa uku a dukkanin fadin jihar bayan karfe 10 na dare. A don haka masu waɗannan babura na da izinin zirga-zirga ne kawai daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 10 na dare. Sanarwar ta ce duk wanda aka kama a waɗannan lokuta da gwamnati ta haramta zirga-zirgar, babu shakka jami'an tsaro za su ɗauki mataki a kansa. Kazalika kwamishinan labaran na Kano Muhammad Garba ya yi ƙarin haske dangane da dalilan wannan mataki.
Gwamnati ta yi la'akari da irin wato abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro jihohin da suke makautaka da mu da sauran jihohi da muke da su a Najeriya baki ɗaya. Kuma wato majalisar tsaro kusan a kowane lokaci sukan zauna a ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna da dukkan shugabannin jami'an tsaro da ake da su a jihar Kano. Akan duba lamarin da suke faruwa, abinda ake kira review ba a jihar Kano a ƙananan hukumomi baki daya. An kaga abubuwan da suke faruwa a kusa da kai, dole ka tsaya ka ɗau matakai na gaggawa. So za mu iya cewa wato ita wannan majalisa ta ba da wannan shawara ne domin a ɗau mataki na gaggawa.
Sai dai ga alama wannan mataki na gwamnati ya zo da damuwa ga masu amfani da waɗannan babura na adaidaita sahu wajen zirga-zirgar su ta yau da kullum.
Suna na Ahmad Hamisu. A wani lokacin ma buƙatar ka ga shi abin hawar ba ta tashi sai a irin wannan lokaci. To idan ya zamto baka da abin hawa kuma an ce doka ƙarfe 10 ciya, za kai kenan a daidai wannan lokaci. Gaskiya ni da daga bangare na zan iya cewa wannan doka, idan hangen da gwamnati ta yi na matakai na tsaro, zan iya cewa wannan abu ne mai kyau. Amma ga mu da muke hawa, gaskiya zan iya cewa wannan abu ne ba wanda zamu ji daɗin sa ba, sakamakon cewa dole akwai takura.
Suna na Usman. Gaskiya matsina na mai amfani da mai hawa adidi so a kodo yaushe ba ta yi min daɗi ba, duba da bukatatan kawai gwamnati ta zo ta sanar cewa za ta hana yawo adidi so idan 10 na dare ta yi. Ga musamman mu irin wanda ba mu da abin hawa, idan uzuri ya tashi kuma bayan haka ya gwamnati za ta yi da mu, musamman duba da yanayin rashin lafiya wani uzuri na gaggawa.
Kazalika su ma matuƙa baburan na adaidaita sahu na cewa.
Sunana Salisu Muhammad Dabasi. Doka ta ya shafi ba iyakan mu, ta shafi mutane da yawa sosai sosai, har wanda suke da sana'o'i da waye-waye. Muna da irin gwamnati a daidu wannan lamari ne gaskiya, amma wannan abin akwai duwa a cikin wannan lamari.
Sunana Salisu Abubakar. To ni dai gaskiya a tsari na ni dai dokar nan ta yi mu, saboda mafi yawanci masu aikin daren nan wasu ba mutanen kwarai ba ne ba. Daga yan adaidaita har kuma wasu da ke hawa adaidaita suna mu'amalarsu, yawancinsu gaskiya wasu ba abin alkhairi suke a cikin daren nan ba.
To amma kwamishinan labarin na Kano ya ce
jami'in tsaro da ya ga mara lafiya an ɗauko shi na a kai shi asibiti ai kaga wannan ba za a iya cewa lalle ba za a kai shi ba saboda wannan doka. Kuma na san al'umma da su kansu masu wannan sana'a ta daidaita sahu za su fahimta cewa idan ba cikakken tsaro su kansu ba za su iya gudanar da wannan sana'a ta su ba.
Masana kididdiga sun yi hasashen cewa baburan a daidaita sahu da ke zirga-zirga a birni da kewayen Kano sun ta sama miliyan guda. Kuma galibin al'umma sun dogara da su ne wajen zirga-zirgar su ta al'amuran yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, yanzu kuma ga Sani Malumfashi da shiri na gaba.
A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar ta dakatar da sarkin birnin Endo Tun Tsafe Alhaji Aliyu Garba Marrafa daga mukaminsa bisa naɗin da ya yi wa kasuwar gwamnan ɗan ta'adda Adamu Aliyu a matsayin sarkin Fulanin Daji a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Gwamnan jihar Dr. Bello Matawallan Muradin ne ya ba da wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki yan take, inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan naɗi da aka yi wa ɗan ta'adda. Sanarwar da sakataren gwamnatin jihar Kabiru Balaraba Saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna Matawalle ya naɗa kwamiti mai mutum shida ƙarƙashin shugabancin Honorable Yahaya Chado Gora don ya bincike musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan naɗi. Barista Musa Garba, babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar, shi ne sakataren wannan kwamiti. Sanarwar ta kuma bayyana cewa Alhaji Mahe Garba Marafa, hakimin Endoto, shi ne yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar. Tun da farko kafin a yi naɗin a ranar Asabar, shugaban ƙaramar hukumar Tsafe Aminu Mudi Tsafe ya ba da wasu dalilan da suka sanya naɗin Aliyu. Kafin da ya sawun giwa ya taka na raƙumi a safiyar jiya, biyu daga cikin al'ummar Endoto sun bayyana min ra'ayinsu game da naɗin Aliyu.
A sunana kuma Jibril Gama Endoto, idan garin Endoton Daji ne, kuma a haƙiƙanin gaskiya wannan sulhu da an kai an kanaɗa mai girma Ado wanda ko duniya tafi sani da cewa suna wanda tafi duniya tafi sani da suna Ado Aliru. Gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garinmu wato mai martaba Ibn Alhaji Aliyu Garba Marafa marabayin dutu yayi akan sulhu, domin sulhu shine zai samu mana zama lafiya tsakankanin su da manuma da makiyaya. Domin hakan gaskiya tun ma kafin a nada shi mun samu zaman lafiya kwana biyu zuwa kwana uku sati. Sabanin can da akwai gonakin da bamu noma ba, yanzu muna nan kan noman su. Gaskiya alhamdulillah wanga ba karamin cigaba bane sosai. Gaskiya alhamdulillah mun jaddan wanga sulhu, alhamdulillah kuma shi ma ga jawabi ne ya tabbatar mana cewa insha Allah babu wata matsalan Allah da zama lafiya ya tabbatar Allah da zai iya kai ne insha Allah daidai gurgun alhamdulillah da wannan tunani da mai martaba imiya namu ne inda tandaji yayi. To wannan wadanda za su ga cewa kamar an kara ma yan bindiga karfi, wannan wadu su ne wadanda za su fadi haka wadanda ba mazauna kusa da wurinmu ne. Mu da muke zaune a wurin mu ne san kwakwa da muka ci daidai gurguro mai kirai tun ga irin mara birnin Indutu yan kuzo da ina da sauransu, amma ina babu wani mataki da an ka doka. Saboda haka mu haga ilalle babu abin da kamata illa mu je mu ne mutanen nan ai sulhu, wanda su ma ba ai sulhu domin shi ne mahita gare mu.
Da ki an yi shi lafiya kuma mu muna ganin wannan da ki insha Allah kuma alheri ne gare mu. Domin a lokacin kamin a yi wannan sulhu duk da tare muke hadda mu ba mu kwana gidajen mu, muna kwana bayan gidajen gari haka tsaron garin mu. Aka kira su aka yi sulhu, tunda aka yi sulhun nan ni ban ma ƙara kwana waje ba, ni koma gida ni kwanta. Shine sa ganin haka hammayan mu suka ce to a bashi wata sarauta domin ƙara mashi nauyi, cewa insha Allah ba za a ƙara samu wannan matsala da muka gani ba.
Yan bindiga da dama bisa baburan su uku biyu suka halarci wannan bikin nadin. A wani labarin kuma, jami'an siyasa Najeriya na ci gaba da kokarin cimma dukkan ka'idojin da hukumar zaɓe ta ƙasar ta gindaya musu na su cika kafin lokaci. Jami'ar NMPP ita ce ta yi yunƙuri a bayan nan, inda ɗan takaranta na shugaban ƙasa Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya ayyana Bishop Idahosa a matsayin wanda zai rufa masa baya a takara, kuma su ne yanzu jam'iyya ta biyar da ta cika wannan ka'ida. Gefe guda kuma, hukumar zaben ta ƙasa ta bayyana sakamakon zaben da ta gudanar na gwamna a jihar Osun a ranar Asabar ɗin da ta gabata.
I declare that Adeleke Ademola Jackson Nurudeen, on behalf of the chairman of INEC of PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and he is returned elected.
Inda ta ayyana Senator Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben, inda ya kada gwamna da ke kan karagar mulki wato gwamna Oyetola na jam'iyyar APC. Jim kaɗan sai gari ya ɗauka da manna. Sani Shahab Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To bayan rahoto na musamman daga Sani Malumfashi, bari shi kuma Murtala Faris Sanyinna ya shigo da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Rivers United ta kasance zakarar gasar league ta ajin ƙwararru ta Najeriya ta bana. Ƙungiyar ta Rivers ta sami nasarar ture zakarun Najeriya wato Akwa United da ke riƙe da kambin, bayan da ajiya Lahadi ta doke Gombe United da ci ɗaya da nema a wasansa na ƙarshe na wannan kakar wasanni. Wannan kuma ya baiwa Rivers United ɗin gurbin fafata gasar zakarun nahiyar Afirka a kakar wasanni mai zuwa, inda za ta wakilci Najeriya. Ita da Plateau United da ta ƙarƙare a matsayin ta biyu a teburin gasar league ɗin ta Najeriya. Yau ne ake fafata wasannin kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta mata da ake fafatawa a kasar Morocco. A wasan farko kasar Afirka ta kudu ta kara da Zambia, yayin da kuma yanzu haka mai masaukin baki wato Morocco take can tana fafatawa da Najeriya. Duka kungiyoyin hudu dai da suka buga wasannin na kusa da na ƙarshe tuni da suka sami gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a shekara mai zuwa ta 2023 a kasashen Australia da New Zealand. Ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta kan komawar shahararren dan wasan kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus Robert Lewandowski zuwa kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Barcelona ta yi nasarar sayan dan wasan wanda ya yi suna wajen yawan zura kwallaye bayan ya kwashe tsawon shekaru 8 yana taka leda a Bayern Munich. Komawar tashi da ya taja hankalin masoya kungiyoyin kwallon kafa musamman na Barcelona da ya koma da kuma na abokan adawar ta a kasar Spain.
Eto gaskiya Robert Lewandowski dan wasa ne wanda burinsa shine komawa gasar La Liga, kamar yadda ya bayyana cewar gasar Bundesliga ya jima yana buga wannan gasa, kuma kaga yanzu burin shi ya cika kuma ya koma kungiyar da yaje yana so a duk duniya a rayuwar shi. Gaskiya ina ganin Robert Lewandowski shigowarsa Barcelona kamar zai ƙara wani kaimin sabuwar El Clasico ce wanda a baya aka ga Cristiano Ronaldo da dan wasa Lionel Messi, yanzu kuma Karim Benzema da Robert Lewandowski in ka duba ƴan wasa ne waɗanda guda biyu sun taka rawar gani. To kaga nan iya cewa yanzu za a samu sabon salo a gasar La Liga musamman ma na zakakuran ƴan wasan nan.
To komawar Lewandowski Barcelona ba wai abin murna ga ƴan Barcelona kawai ba, gaba ɗaya hukumar La Liga sun ji daɗin komawar Lewandowski a Barcelona, saboda shi ɗan wasa wanda ya ce suna ba wai ta kawai zai iya ba kwallaye kokari kawai shi a muhimmancin zuwa ne ga ƙasa ko ga club ba, kaga yakan kawo tallace-tallace da kuma kawo barazana ga wasu club wanda za su rika jin tsoro cewa wane ne kuma ya zo Barcelona. Don haka Barcelona ina tunanin cewa wani lokaci na ya zo musu na dawo da martabarsu da ganiyarsu wadda suka rasa shekara ɗaya ma da ta wuce.
Sunana Yusuf Garba wanda aka fi sani da Simela. Zuwan Lewandowski Barcelona ba wata barazana ba ce ko in ce kalubale ga Real Madrid gaskiya, saboda idan za ka tuna Bayern Munich can yake, kuma kwallon Bayern Munich da Barcelona ba guda ba ce. Yadda ake mai kwallon Bayern Munich ba lalle ba ne a yi mai ita a Barcelona.
To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaice dai kasar Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. Kwayoyin cutar Marburg masu saurin yaduwa dake shafar sassan jikin bil'adama na dangin kwayoyin cutar Ebola. Alamomin cutar sun hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane biyu marasa alaka a yankin Ashanti dake kudancin Ghana waɗanda tuni suka mutu. Hukumar WHO ta ce tana sa ido kan mutane fiye da 90 da suka yi mu'amala da mutanen biyu. Wannan shi dai karo na biyu da cutar Marburg ta bayyana a yammacin Afirka. A karon farko cutar ta fara bulla kasar Guinea a watan Satumbar shekarar da ta gabata. Haka kuma cutar Marburg ta bayyana a Angola, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kenya, Afirka ta Kudu da Uganda. A yau Litinin, shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar Ghana ta bude tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a Odessa da sauran wurare, ganin yadda rayukan dubban mutane suka dogara kan wannan yarjejeniyar yayin da ake fuskantar karancin abinci a kasashe da dama.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lee Registration wace ita kuma ta hada da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Jona. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.